Bayani na nuni da cewa rikicin shugabancin jami'ar ta PDP ya faro ne a shekara ta 2012 a lokacin da aka baiwa Alhaji Bamanga Tukur shugabancin wanda bai gama wa'adinsa ba aka cire shi sai aka baiwa Ahmed Adauma Azu shi ma dai bai kai ga wa'adinsa ba aka cire shi daga nan sai aka danka shugabancin jami'ar ga hannun Sanata Ali Madu Sharif bisa yarjejeniyar zai kwanaki 90 ne yana mulki da zai kai ga shirye zabe domin samarwa jami'ar shugabanni na dindindin to sai dai kuma a halin da ake ciki ana hasashen yiwuwar gudanar da hadaka da wasu jam'iyoyin ko kuma a sake fasali wa jami'ar idan aka kasa cimma warware rikicin ta hanyar lumana Alhaji Adamu Maina waziri jigo a jami'ar PDP kuma tsohon ministan harkan yan sanda a zamanin shugaba Obasanjo ya tsokaci kan taron
mu a matsayinmu na arewa maso gabas inda Ali Madu Sharif ya fito muna kira gare shi abun ya isa wa'adin shi ya kare
kamar shi Ali Madu Sharif din nan yafi karfin ku kenan
ba maganan fin karfi bane maganan siyasa ne ai sarkin yawa yafi sarkin karfi shi wannan taron shine na fari da zai nuna mar cewa a gida ma mun kalubalanci abun da yake yi
kenan kun yadda da bangaren shi makarfi
ai muna tare da uwar jami'a bisa tsarin mulkin jami'ar mu ta ce wa'adin Sharif ya kare makarfi ya zo ya wuce gadi ya shirya taro wanda za ya zabe ina go
Sanata Abdul Ningi memba ne a kwamitin riko da jami'ar ta kafa ya ce tabbas rikicin PDP ya faro ne daga shiyar arewa maso gabas
daga nan shiya ne ita wannan shiya ita ce aka bata alhakin shugabancin jami'a na shekara 4 saura dai wata 3 kafin mu cika shekara 4 mu aka dauko Sharif aka ce to zo ka rike kai wata 3 domin a yi zabe a yi sabon zabe
to ba ganin shi dama Ali Sharif ba da shi a kafa PDP ba shiguwa yi
mu a ganin mu tunda dai ya har ya fita daga wata jama'iyyar ya dawo wurin mu to shi ita jama'iyyar ta fi karfin interest din sa ba shi interest din sa ya fi karfin jama'iyyar
amma gashi kadai ya dama muku lissafi
ya dama wannan sulhu da kaji an yi wasu mutane ne shekikan mutane arewa suna cewa bai kamata dukan ku yan arewa ku yi ta fito na fito tsakanin Ali da mai karfi ba
Hajiya Zainab Maina tsohuwar minista kuma shugaban mata na kasa a tsohuwar gwamnatin PDP har ila yau memba ce a kwamitin amintattu a jami'ar PDP ta ce sun zo taron tattaunawa ce
mu zo mu tattauna ne mu gaya ma kanmu gaskiya meye faru muka rasa zabe muka fadi zabe kuma me za mu yi kuma mu ɗan wannan jiha dole mu ma mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya madaurin ki daya
Alhaji Shehu Musa Gaban na daga mutanen da suka kirkiro jami'ar PDP ga abin da yace
makasudin wannan taro shine mu fito da hanyar gyara PDP in za ta gyaro matsalar ta hasada yayi yawa rikice-rikice su kotu da abubuwa sun yawa mu a nan North East Ali Sharif daga North East yake kuma an sa committee za su je su same shi su bashi su karanta masa communique na decision din elders na North East ko yadda ko kada yadda
Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria